ɗage-ɗage kudu ta samu nasara akan kungiyar ƙwallon kafa ta unguwar Gano da ci 4-2 a bugun daga kai sai mai tsaron raga bayan canjaras da aka yi a wasan farko Nasiri ɗaya ƙwale na cin kofin Abu Fie wanda ya sanya gasar a tsakanin kungiyoyi guda 10 na yankin karamar hukumar Tarauni Abubakar Zakari Muhammad ya ce zai bayar da kuɗaɗe ga duk wanda ya samu nasara tsakanin na 1 da na 2 da kuma na 3
kuma ina so in ga ya muku wannan duk wanda ya participating kowane club zamu bashi kudi 10,000 to na 1 suna da kudi 25,000 na 2 suna da 10,015 su kuma na 3 su tashi da 20,000 ya tafi ana cewa wane ne kamar yanda da a baya mun yi mutane da yawa irin su Hamisu Sandare irin su Fajimo irin su Talili duk sun yi tasiri su Kwayo duk sun yi tasiri su Skora duka su Jali sun yi tasiri duk ɗan karamar
Haka zalika ya kuma ce kowace kungiya a cikin gasar za ta samu kyautar naira 10,000 sannan kuma zai ba su kyautar kwallo ga kowace kungiya da suka halarci gasar. Shi ko wanda ya shirya gasar mai horaswa Umar Ziba ya ce gasar an shirya ta ne domin haɗin kan matasan a yankin karamar hukumar Tarauni.
Mun shirya wannan gasa saboda nuna sha'awar sa ga matasa kuma a harkar kwallon kafa a taron local government muna da talented yan ball da suke da dabara da basira sosai akan harkar kwallo so da haka muke ta kokari muna ba shi shawarwari akan ya zaya a taimaki yan ball ya zaya a taimaka musu a daga su wannan ba wai iya competition din ayi an gama shi kenan ba a'a kowace irin gudunmawa ba yan ball a shirye yake bayar sannan akwai yan ball da suke da sha'awar motsa zuwa mataki na gaba duka wannan abubuwan insha Allah akwai wannan shirye-shiryen da waye da sauran su
A wasan farko da aka fafata, unguwar Gano ta sha kai da ci 4-2 a hannun gyaɗe-gyaɗe kudu bayan da aka yi canjaras a wasan. A gasar cin kofin Unity, Zahir FC ta yi kunnen doki 1-1 da Sky Limit, Mumbai FC na da 2, Travelers FC na da 1, Arewa FC ta lallata MY Jamil FC da ci 4-1, FC Sharifaya Academy ta yi kunnen doki 2-2 da Sha'aban Sharaɗa, Maryam Ibrahim Zango. Daga fagen daga.